yanayin jirgin sama mai saukan angulu ya halaka mamallakin kungiyar kwallon kafa ta Leicester City tare da ma'aikatarsa guda biyu da matukin jirgin saman da fasinja guda. Hatsarin ya faru ne a ranar Asabar yayin da matukin jirgin saman ya kasa shawo kanta bayan ta kwace masa a lokacin da yake kokarin sauka a wajen filin wasa na King's Power da yammaci don zuwa kallon wasan da kungiyar ta Leicester City ta yi da abokiyar hamayyar ta West Ham a gasar Premier League na bana mako na goma, inda aka tashi a wasan St Gerrard 1-1. Jami'an 'yan sanda na garin Leicester City sun ba da tabbacin afkon hatsarin, inda suka ce hamshakin mai kuɗin ya mutu ne a wannan hatsarin tare da wasu mutane guda biyu mai suna Miss Norsara da kuma matukin jirgin saman tare da waɗansu mutane. Matukin jirgin sama mai suna Eric Swafa an bayyana shi a matsayin tsohon matukin jirgin sama wanda ya shafa sama da shekaru 20 yana aiki da jirgin sama. Shi kuwa hamshakin ma mallakin kungiyar kwallon kafa ta Leicester City, wanda shi ne yake mallake da ita ɗan shekaru 60 da haihuwa, ya mallaki kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ne a shekara ta 2010 akan kuɗi fam miliyan 30, inda a ƙarƙashin sa ne kungiyar ta Leicester City ta samu babban nasara na lashe gasar Premier League na ƙasar Ingila a shekara ta 2016. A wata sanarwa da ta fito daga kungiyar ta Leicester City ta nuna damuwarta kwarai da gaske, kuma ta ƙara da cewa tana tare da iyalan mamacin da shi kansa mamacin da waɗanda hatsarin ya rutsa da su a zuciyarta tamkar suna raye. A nata ɓangaren, hukumar da ke kula da wasan ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ingila FA ta bakin shugabanta Mr. Williams ya ce mutuwar wannan shanshakin mai kuɗi wata babbar hasara ce a ɓangaren wasan ƙwallon ƙafa, duba da irin gudumawar da yake bayarwa a lokacin yana raye. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin BOA. Huta lafiya.